mun daukarki ban samu ba ka
kai mun zamo hanta da jini
ke soyayya madara
ni ta fita samun tankarka ban samu ba ka
kai eh bana tsara mukin kawo ni da zuciya kin sauya ta
watan mukai minni ta mikiya san sirrinta
ki kawo ta hado ni na har da ke zan alkinta
kamar kai yanayin mai farin fa soyayya ta
jiki na waya na mai na kai kai kan fata ta
idan na zo zan rufe ko ina kabar ban kauna ha 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 da bar ban kauna
akan san kina zama tamfara ina jiran ki karshen kewa in dai na rasa ki zan kasance gawa domin zana dai na ci da sha har gaci
Ana udana samu kiyar tana kowa